sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jalhadi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu harhara da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Gaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka bude wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe mako guda da shiga yajin aikin ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya da alama ƴan majalisar suna goyen bayan yajin aikin da waɗansu ke gani da ba za su ma'aikatan ke yajin aikin batun da ƴan majalisar suka musanta.
Babu ai su ma suna dauka salary suna samu allowance duk juice na su ana cikin house din suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy shine dalilin su.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Yayin da azumin watan Ramadan ke gabatowa, malamai sun ƙarfafa muhimmancin karatun Alƙur'ani a lokacin wani taro da aka yi a masallacin tarayya da ke Abuja don ƙaddamar da wani faifan karatun Alƙur'ani izo 60. Muna tafa da rahoton. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu harhara da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane 7 a wani harin kwanton ɓauna a lokacin wani aikin kwace su daga wani otal inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki 3 da suka gabata, jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan ƙasar da kuma baƙi 'yan ƙasashen ƙetare, in ji shi, ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransa da ke kasar. Sanya muradin Amurka da Faransa a Djibouti su zama wanda kuka ba wa muhimmanci, in ji wani sauti da kafar yaɗa labarai ta kungiyar Al-Shabab ta wallafa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka bude wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango, yayin da harbe-harbe ya ɓarke, a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. An yi jana'izar ta imam mai shekaru 20 wanda yana ɗaya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar Asabar, wanda ita ce ranar da aka fi zubda jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki. Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar ɗin, inda suka yi Allah wadai da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan kwashe mako guda da tsunduma yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma, da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahota.
Bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma, da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki, babu wata majalisa ko kuma 'yan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan, illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice na cewa suna neman 'yancinsu ne, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama. Na kuma tambayi shugaban ƙungiyar kakakin majalisun dokokin arewacin Najeriya 19 kuma kakakin majalisun jihar Borno Honorable Abdulkarim Lawan ko menene matsayinsu game da wannan yajin aiki.
Kasan mai girma shugaban kasa yayi signing din executive order 10 na bada financial autonomy na state assembly da judiciary. To su wayannan ma'aikacin kuma idan sun in bana house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani juice nasu da ba su samu da fadi za su samu. Shi yasa su ma to tunda haka mun bari mu goye bayan membobi muna House of Assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati yayi implementing din wannan executive order da shi president ya sign.
Wani zai tunanin tunda kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya, ko za ku fi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazar ku?
Babu, ai su ma suna dauka salary, suna samu allowances, duk juice na su ana cikin house din nan. Suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy, shine dalilin su.
Na kuma tambayi wani loya mai zaman kansa kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya Barista Jibrin Gunda, ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu?
Za su collectively za su iya kaiwa ai ba akan wannan aka fara ba. Su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu gaba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara 2-3 ba da Abia State Government ta yi leading aka yi filing suit kuma an yi nasara kan federal government. Muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya. Shine
duk da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar su 'yan majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan 'yancin gashin kai?
To ai ma'aikatan state legislators ɗin ai da bazar su ake don su ake wannan yakin ai, amma kaga su ba za su iya fita su yi wannan abun ba. Kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct.
Alhaji Adamu Dan Barne wani mai lura da al'amuran da kake komo na cikin al'umma, ko yake kallon wannan batu?
In har da sun san incin kansu su 'yan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar, to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama?
Da alamu dai wannan batu na neman cin incin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zo muwa babban al'amari kan yadda suka soma samun goyon bayan wasu 'yan majalisun, da kuma hakan zai iya sanadiyar fitowa ƙwarau-ƙwarau tsakanin 'yan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman 'yancin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Lahadi, 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu, kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya fadi da kuma mutum ɗaya tilo da ya tsira a daren Asabar, bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulun ya wuce lokaci, wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi, kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. Jirgin ya fadi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba. Kawo yanzu ba sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba. Hajiya Lahadi, al'ummar Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da kwarkwatarsu don yin zanga-zanga da ci gaba da murƙushe mutane a ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zanga sun taru a dandalin 'yanci da ke Taiwan. Suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi riƙe da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma ɗaga tutocin Myanmar. Ko da matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga kamar yadda aka gani a cikin ƙasar da ke cikin rikici. A cewar ɗaliban da suka shirya da kuma masu ba da gudunmuwa a taron, ƙididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum 1,000 zuwa 3,000. Mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan. Wasu mutane biyu da ake zargin 'yan ƙunar baƙin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin Katolika da ke Makasar, babban lardin kudancin Sulawesi, yayin ibada jiya Lahadi, inda ya jikkata kusan mutum 19. Kakakin 'yan sandan Indonesia Argo Yuwono ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare 'yan ƙunar baƙin waken a bakin ƙofar harabar cocin, sannan bom ɗin ya fashe. Yuwono ya ce, muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur. Tun da farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko ƙofar wannan coci ta Cathedral daidai suna gama ibadarsu ta ranar Lahadi. Yuwono ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutanen nawa ne aka kashe ba, kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne. Ya kuma ce suna gudanar da bincike.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Mako biyu kacal gaba na azumin watan Ramadan na bana, malamai da sauran jama'a sun taru a ɗakin taro na masallacin tarayya da ke Abuja don ƙaddamar da faifan karatun Alkur'ani mai girma Izo 60 da Imam Abbas Uzaira Cikaji Zaria ya karanta don ƙarfafa gwiwar masu ibada su yawaita karatun don neman kariya daga mugun iri da suka haɗa da masu satar mutane da 'yan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jagorantar taron, shugaban GBS Imam Abdullahi Balalo ya ce alaramman ya gaji mahaifinsa ne wanda shi ma yana wajen taron, wajen hidima ga jama'a, ciusa tarbiyya da kuma karanta Alkur'ani da ƙa'idojin tajwidi da hakan kan sauƙaƙa wa masu neman hadda biya karatun cikin sauƙi. Sheikh Balalo ya ce dama ce ga sauran jama'a su riƙa sauraron karatun ko da ba su da haddar, musamman ma a Ramadan mai shigo wannan, don samun taimakon Allah ga fitinar da ke addabar Najeriya.
Muna fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma. Gidajenmu na bukatan wannan kira'o'i, motocinmu na bukatan kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe, inda duka ji kida da waƙa to shedan na wuri. Qur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ina ana karanta Alkur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. Daga shi yasa muka haɗu don lancin wannan cassette ko kuma CD ko memory na wannan bawan Allah, ɗaya daga cikin limamanmu, kuma yaro mai hazaka, mai kokari, mai da'a, mai ladabi.
Haka nan shi ma matashin shahararren marubuci littattafan Islama Dr. Jabir Mehula ya buƙaci duk wanda ya mallaki wani ilimi da zai amfanar da al'umma ya sanya ilimin akan faifai ko fallan takarda.
Wanda aka haifa 2000 yanzu shekara 20 ba zai san Sheikh Jafar ba, ko da ya rasu 2007 yana shekara 7. Amma yawan ce Sheikh Jafar kowa yana ji, yawan ce Sheikh Albani Zaria, yawan ce Sheikh Abubakar Guni kowa yana jin wa'annan abubuwan, saboda suna da wasu abubuwa da aka yi tasjili, aka sijjala, aka aji. Muna roƙo ga wanda ke da khibra ya kokarin dabinta.
Alaramma Abbas Uzairu ya cika da farin ciki da nuna burinsa na rayuwa ma ya cika.
Wanda kusan ban taɓa wani aiki mai wahala a rayuwata irin wannan ba. Ina san me nake yi, shi yasa ban damu da wahalar da ke cikinsa ba. To yau da yake ranar ta zama ranar da za a saki abin ya shiga duniya, so gaskiya tana daga cikin rana mafi farin ciki a gare ni a rayuwata. Dan karatun ya fi shekara 2, yana ajiye ba kaddamar da shi ba, to a yau ne zai shiga hannun mutane wanda na san sauraron da za a ina da lada a ciki. Nagode ma Allah matuƙa akan wannan, da akwai wanda sun fi ni warewa da gogewa da iya karatun Qur'ani, amma kuma Allah bai ara musu dama da lokacin da za su yi wannan ba. Wallahi tun ina dan karami ina sauraron karatukan malamai, nakan ji a raina ina fatan in yi wannan, to kuma sai Allah ya cika min burin. Kuma wannan ma ba shi bane, akwai wani sautin da wanda ma ina gana karanta sautul Baqara kusan an yi izbi biyar gaba da za mu sake shi ne kawai aji ba shi ba sai an mata da mutane ba insha Allah ta'ala.
Malaman da suka halarci taron sun hada da Sautu Suna Yakubu Musa Hassan Katsina, Sheikh Khalid Jos, Dr. Abdulsalam Babangwale daga Kano da sauransu. An yi ta fansar faifan akan katin adana bayanai da sanyawa makarancin albarka. Nasura da Maili Kayo muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu leƙa fannin shari'a ne a jihar Jigawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. A watan Nuwamba shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi Muhammad da ke garin Haɗin a karamar hukumar Kaugama ta jihar Jigawa. Lamarin da ya kai har sai da iyalan da suka miƙa kuɗin fansa har naira miliyan 5 domin kubutar da wannan baiwar Allah. Daga baya jami'an tsaro sun yi bincike tare da kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin sun yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi mai suna Ahmed Isa. Inda ɗaya daga cikin manyan kotunan jiha da ke dutse ƙarƙashin alƙali Abdullahi Yarwa Suleiman ta bayar da wasu sharuɗan bayar da belin shi wanda ake zargin. Amma bisa wasu bayanai da suka fito daga kotun sun nuna cewa alƙalin kotun ya amince da bayar da belin ne bisa dalilin cutar basir da shi Ahmed Isa ke fama da shi. Sai dai an bayar da belin wanda ake zargin ba tare da ya cika sharuɗan da alƙalin ya shimfiɗa masa ba tun farko. Wanda hakan ya saka zulumi a zukatan iyalan matar da aka yi garkuwa da ita tare da biyan kuɗin fansa har naira miliyan 5. Kan cewa tun kafin fara shari'a hakan ta faru, to ta wace hanya za a iya yi musu adalci a shari'ar? Ga abinda Abdullahi ya shaida wannan fili.
Abdullahi Muhammad Haɗin ni ne wanda aka ɗauki mahaifiyata a 2019
shekara ta 2019
November a garin Haɗin Kaugama local government Jigawa state. Kidnappers ne suka zo suka dauke ta.
To daga baya sun sake ta?
Eh, sun sake ta bayan an ba da kuɗin fansa naira miliyan 5.
Daga nan me ya faru?
To duk abubuwan da ya kamata mu bi a matsayin mu na mabiya ko kuma wanda muke karkashin hukuma mun bi, daga reporting zuwa ga ƴan sanda zuwa ga ƴan sanda sun gama nasu, an ɗaukwa an kai kotu. Masana shari'a sun sanar da mu cewar kotu tana da iko ta ba da belin wanda za ta ba da beli. Rashin lafiya ne Basir yana damunsa, wannan shine dalilin da ya sa ya ba da belinsa a je a kula da shi a mar magani a gida.
Maganin
gargajiya.
Maganin cutar me?
Maganin cutar Basir. Maganin gargajiya.
To yanzu wai me ku damuwar ku misali saboda an ce an ba da beli dalilin cutar Basir ko kuma saboda ba a cika sharuɗan beli ba, me damuwar ku?
Rashin cika sharuɗan shine damuwar mu. Alƙalin nan shi ya rubuta sharuɗan da za a cika sannan a ba da beli. da ba a cika ba, sharda ba su cika ba, to beli bai zama ya wajabta a bada shi ba, ko ba za a bada beli ba sai an cika sharda.
To ku me haka yake nufi a wurin?
Mu yana nuna ba za a mana adalci ba, shi sa muka zo mu koka cewar ofishin babban alkali na jiha ya bincika mana wannan shari'a, tunda shi ya cika sharadi ya kafa hujjojin da za a yi a bada beli, kuma ba a yi bai bada beli a zuwa in ma irin wannan cin mutuncin, kuma ka bari cewar wai kai kana jiran duk abin da aka yi ma diddai ne ba. Bai kamata a ce ka zuba ido kana ganin cewar alkali yana da dama duk abin da yake ya yanku kuma ɗaya ne ba. Yanda alkali yake ɗan ƙasa, doka ta hau kansa, har kake ɗan ƙasa doka ta hau kanka.
To yanzu me kuke so?
Abin da muke so shi ne binciki belin da aka bayar, an cika sharɗan condition ɗin ba da belin? Ba ma damuwa da an ba da beli, tunda alkali yana da damar ya ba da beli in ya kafa sharadi, an cika sharadin ba da beli yana da dama ya bayar. Amma ka kafa sharadi ba a cika sharadi ba, ka ba da beli, wannan yana nuna akwai wani abu a ƙasa kenan.
Jin korafin wannan bawan Allah ya sa filin ciki da gaskiya ya tantabi babban lauyan jihar Jigawa, ko na ce Attorney General Dr. Musa Adamu Aliyu, wanda kuma ya shaida mana cewa sun ma sake kama shi Isa Ahmed bisa zargin wani laifi a yunkurinsa na cika sharuɗan belin da kotun dutse ta shimfiɗa masa.
To abin da faru shi ne, akwai wato wasu bayanai da muke da ke da sokan cewa shi wannan bawan Allah wanda kai bayaninsa cewa a yayin da yake aka ba da shi beli yana kokarin fita daga gidan gyara tarbiya da hali, shi da wasu sun hada baki sun yi amfani da wasu takardu na jambu domin ya samu ya fita daga hannun hukuma. Wannan shine abin da yazo gaban mu, wanda kuma a yanzu haka jami'an tsaro suna bincike su ga menene gaskiyar wannan zargi da ake yi akan shi ba wannan bawan Allah.
Kenan wannan ba kai tsaye ba batu ne na me yasa aka sake shi ba, ko kuma an cika sharɗan belin ko ba a cika ba, wannan wani batu ne kamar za a iya cewa kamar sabo amma yana da nasaba da wancan?
Wannan wani batu ne sabo amma yana da kamar alaka da shi wannan wannan shari'a da ake yi. Alakarsu shi ne cewa a sakamakon belin da aka bayar ne wanda kurta bashi, to a yayin da yake kokarin cika sharuɗan belin sai kuma aka je aka aikata abinda aka kawo gaban mu cewa kamar laifi ne aka aikata. So da muka kalla abin nan da mu da jami'an tsaro yanzu haka ana kokari a bincika a ga menene gaskiyar cewa shi wannan bawan Allah da ake zargi a gaban kotu ya aikata wannan laifi, ko kuma an yi amfani da takardun jabu ya fita
don a cika sharuɗan belin.
Yau don a cika sharuɗan belin,
to idan misali zargi ya tabbata cewa an yi amfani da jabin takardun can domin a cimma bukatar cika sharuɗa da alƙali ya sanya akan wacce shari'a, kenan ya nuna wannan za a yi wani, za a ƙara wani sabon caji ne akan shi wanda ake tuhuma, ko kuma a wani sabon babi ne na shari'a daban mai zaman kanta wannan misali?
Kamar kace sabon babi da sabon caji ya dabu ne. Idan wannan zargi ya tabbata da aka yi, to yanzu kuma ni zan duba in kalla wani laifi aka aikata. Idan har ya tabbata din akwai wato shaida mai ƙarfi ta nuna aikata laifi, to za kuma a yi sabon caji ne shi wanda ake tuhumar da koma waye yake da hannu a wannan abin. Za a ɗauke su ne a kai su gaban kotu da hujjoji, a gabatar wa kotu da gani cewa ga abin da ake wanda yake laifi ne. Idan kuma wato shaida bata nuna haka ba, kawai za a sallami ita wannan korafi, cewa to wannan korafi da ake ba gaskiya bane, amma dai an bincika domin kar a bar mutane cikin shakku, kar a bar mutane su dinga zargin cewa an yi korafin aikata laifi amma kuma ake bincika.
Don haka idan ba aka tabbatar babu ƙanshin gaskiya a ciki, yana nufin wancan ƙorafi da aka yi na zargin ba a cika sharɗan beli ba ya tashi kenan?
Eh, gaskiya ne, inda aka duba ga ƙorafi ba gaskiya ba ne, so wannan zargi da aka yi ya tashi ba shi da wani amfani, shi kenan magana kuma ta mutu kenan.
La haka beli ya zauna kamar yadda
gaskiya ne, in haka ne beli ya zauna, ba wanda ya isa ya karye beli idan ba kotu bace ta karye beli, ko a yanzu haka da ake magana a wannan kisan, don masu saurari su fahimta shi ne cewa kotu ba ta karye beli ba. Wannan kamo shi wannan mutum da ake zargi, an kama ne shi ne bisa zargi na aikata laifi wanda yake da alaƙa kai da wancan, amma ba wai wancan beli aka karya ba ne.
Don haka bai shafi kariyar beli ko tsayawarsa?
Bai shafi kariyar beli ko tsayawarsa ba, kuma kariyar beli ko tsayawarsa wannan kuma ai idan shi ake magana, sai dai kotun da ta bayar ita ce wadda take da hurumi ta ce na karye beli, saboda haka wanda na bawa beli ya dawo gaban kotu.
Dr. Musa Aliyu kenan babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa. To tunda yake cewa har yanzu hukuncin kotu kan bayar da belin Isa Ahmed yana nan daram dam, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ziyarci ofishin alƙalin alƙalai na jihar Jigawa domin jin matsayarsa kan wannan batu. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka shin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu hare-hare da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin ƙasar, kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma, inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwanton bauna a lokacin wani aikin kwace su daga wani otal inda suka samu mafaka. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a ƙasar Djibouti gabanin zaben shugaban ƙasa a ƙasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauki da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin ƙasar Djibouti na mayar da ƙasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango, yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. A jiya Lahadi, 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya faɗi da kuma mutum 1 tilo da ya tsira a daren Asabar, bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulun ya wuce lokaci, wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aiki mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Tuba Hero Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.